Gwamnatin jihar Kogi a Najeriya ta ce ta tafka asara ta miliyoyin naira a sakamakon wasosan da wasu suka yi ma kaddarorin gwamnatin jihar da ma kayan abinci da aka ajiye a ma'ajiyar gwamnatin jihar Kogin. Bayanai dai sun nuna cewa an samu asarar rayuka a lokacin da dubban jama'a suka auka ma ma'ajiyar adana abinci na gwamnatin jihar Kogin, kamar yadda wani shaidun gani da ido ya yi min ƙarin bayani ta wayar salula.
Kuma wannan lamari ya sa saboda kirmikin jama'a ma kusan zan ce mutane uku sun rasa rayukansu wajen mata biyu namiji ɗaya, saboda bala'in zafi da turere ne da ta rika yi domin kusan ma wajen cikin rumbun ma ba iska, mutane kusan abun ya kazara, wasu ma da ƙarfi ke fita, hanyar shiga kuma na hake fita har Allah ya musu rasuwa wajen.
Lee Fango shi ne kwamishinan labarai na gwamnatin jihar Kogin, ya yi ƙarin haske a kan abin da ya faru.
It is quite unfortunate the amount of damage that was done by hoodlums and transport trucks, but we are grateful to our very gallant security agents.
Ya ce abin takaici ne, kaddarori na miliyoyin naira sun lalace daga wasu 'yan tamore da kuma wasu zaune gari banza da aka ɗauki nauyinsu. Muna yaba ma jama'an tsaro akan ƙoƙarinsu na shawo kan lamarin cikin hanzari, kuma gwamnatin jihar Kogin za ta zakulu waɗannan ɓata gari domin tabbatar da an hukunta su. A jihar Naijama a ranar talatan nan da ta gabata an samu waɗansu da suka fasa rumbunan ajiya na wasu 'yan kasuwa a garin Sulaja, ciki har da na kamfanin Dangote, inji shugaban hukumar bada agajin gaggawa ta jihar Niger Alhaji Ibrahim Inga.
Akwai Dangote Warehouse, Kaduna Road. Items da ke cikin warehouse akwai rice, akwai maize, akwai guinea corn, akwai thick milk sachet, akwai warehouse da ke beside Madalla Motel. Na mutum uku su ma an fasa an yi masu barna.
Masu sharhi dai sun ce jama'a fa sun fara wuce gona da iri, don haka akwai buƙatar ɗaukar mataki, inji ɗaya daga cikinsu Malam Yusuf Ladan.
Wanda aka kama da hannu dumu-dumu cikin waɗannan ɓannan su ma a hukunta su.
Ka'aba abin da wuce haka kawai ka.
Bai kamata a bar shi ba, saboda idan aka bar shi nan gaba abin da zai faru zai fi haka.
A halin da ake ciki dai rundunar 'yan sandan jihar ta ce ta samu nasara cafke wasu matasa 17 da suka so shirya wata zanga-zanga ba tare da izinin hukuma ba a jihar. Mustapha Nasiru Batsari, muryar Amurka daga Minna a Najeriya.